Allah sauke ni ba da hannun jari ba ni bukata da ina bukata yin kamfanin jiragen sama da Trinity shekara ta 38 a wannan harkar
Hadisi Rika wanda bai yi wata ba wajen nuna Samsam bashi da wani jari ko kudi a cikin kamfanin ya ce gaskiyar magana salantalla ne daga masu hannun jarin kamfanin yasa aka kawo jirgin guda daya ya sauka filin jirgin sama Namdi Azukuye a Abuja kuma hakan ba sabon abu bane Tsohon ministan wanda ya ce gwamnatin Najeriya na da hannun jarin kashi 5 cikin 100 kacal a kamfanin sauran 95 cikin 100 na 'yan kasuwa ne da mafi tsoka na Ethiopia ne
kashi 5 na gwamnatin tarayya 31 na kamfanin Emirates kashi 15 na kamfanin Sako da kashi 49 na kamfanin Ethiopian Airlines suka shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance ba a biya kokobo ba ba wanda biya ko anini a cewar jirgi ya batan dabo gwamnati ta ba gangan ba cewa kowa na da irin tsari tsarin shiga kasuwa wannan tsari ne na masu wannan kamfanin jirgi
a zaman karshe da kwamitin jiragen sama na majalisar dattawa ta tara yi kan kamfanin jirgin na Nigeria Air ya nuna cewa ba gayyace shi kaddamarwa ba kuma ba saka ɗan kwamitin a tsarin ba gaba daya
the issue was shrouded in secrecy to the extent that it was fraudulently displayed as a new national carrier contrary to the
extent shugaban kwamitin ce Biodu Olujimi ke cewa gaba daya an gudanar da tsarin Nigeria Air a boye inda aka gabatar da shi cikin kumbiya-kumbiya a matsayin jirgin sama na kasa don hakan yayi hannu riga da ka'idojin aikin jirgi da dokokin kasa da kasa da ke jagorantar harkar jiragen sama hakika wannan a wajen kwamitin zubar da mutunci ne
this indeed was an embarrassment to the committee
an tambaya Hadisi Rika shi me na gaggawa da sai kusan jajiberin sauka daga mulki ya dage wajen kawo samfurin jirgin maimakon jiran sabuwar gwamnati
ita gwamnati ai tana da rai har ranar karshen da zaka ba office har minti na karshe kaddara misali sai ana gobe gwamnatin Buhari za ta kare abin Allah sauke sai aka afkawa Najeriya da yaki sai ce to bari ya bari sai gwamnatin a soji ta shigo sannan za a sa mai kasu fita
mukaddashin shugaban kamfanin Dafo Olumide ya ce ba kamar yanda yan kafafen labarun sada zumunta suka yada ba cewa an kaddamar da jirgi mallakar kamfanin Najeriya yanda lamarin yake an yi shatar jirgi ne don bukin nuna alamar sabon kamfanin kawai Dafo Olumide ya ce har dai kamfanin zai samu rajista sai ya mallaki jirage uku kuma shi aikin da aka saka shi shine kawai na samar wa kamfanin lasisi izinin tashin jirgi
all you ever seen about Nigeria aircraft were pictures drawings not the real aircraft
Dafo ya ce ai tun 2018 hotuna da zane-zane kawai ake gani na Nigeria Air da haka kenan aka zo da samfuri don a ga yadda jirgin zai kasance a tarihi dai Nigeria na da kamfaninta na Nigeria Airways wanda ya mutu Muros inda ake fatar Nigeria Air na yanzu zai maye gurbinsa ashe ko an samu nasara gwamnati na da kashi 5 ne kacal na jarin Nasiru Adamu Elhikaya muryar Amurka daga Abuja Nigeria